أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باي حق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى تسجيل زنجين نصوتي نكراتو واندزي تيمك أكل التاهن دمك حالشين كتاب الزهد كراتن كتاب الزهد دمك حالش yana daga cikin niyata da kudirin da nake da duk da ayyuka sun yi yawa buhasu suka da suke gaba na suna da yawa ba hasikan kaza wanda da yawa na azadan ba akan su ina da ne yin su amma kuma wannan yana gaba amma sai kasance mutun ya rasa wanne zai kaddamar wanne zai akhara to duk da wannan in Allah ya sa yana daga cikin kikkiawan yadda nake da wannan zuhudin da muka sa yi mishi sharhi dan a iya sharhi wanda yake cikakken sharhi mai sunan sharhi ban gaba wanda ya mishi sharhi cikin bincike na to da nake so ya kasance duk baiti biyar da zan mi kahin mu kai zuwa gare su ya zamana na musu sharhi tsararre sharhi wanda zai taimaka ma dalibai kuma zai ƙara sauƙaƙe musu abin ya ƙara huddo abin hili ga duk wanda yake da buƙatar mutaba'a ga wannan karatun kuma yake da buƙatar bin wannan karatun da manhar daukan karatu ne yake dan saboda shi ma ya fahimci wasu abubuwa zuwa gaba shi ma ya koya ma wani dan saboda wasu awa da yawa ta bayani a cikin littahi da sharhin shi yake sawa mutun ya samu jari mai yawa kalma ɗaya in aka shige ta aka tsaya aka muka bayani mai yawa akan ta kan ahu ta sai ka samu jari mai yawa to kuma wannan shine ƴan uwa yake ƙara zaburar da mu da haffaza mu akan yin karatu gaban malamai duka wannan wanda bai karatu gaban malamai ba wallahi wannan abun ya haramta gare shi galibin malamai da zai kasance mutane da dama mutun zai takaita kawa karatun shi shine ji da yayi a wajen wasu malamai ko kuma ya ji kasadikin malam wane ta malam wane yazo shi ma ya ce ba da karatu to wannan har abada ba zai iya huddo maka ba malamin da zaka yi karatu wajen shi ma sai ka tabbatar da malami ne wanda ya karatu wajen malamai kuma ya fahimce na aka karatun ya ba gaba dan in ba irin wannan bane sai ya kasance duk wanda zai karantar da kai da wannan hanyar da wannan tariqar to wallahi wahala ce za a yi tai ko da yayi jami'a ko ya kai marhala doktora kai ko ustazu doktora kai wannan karatun dai na gida na zauri in dai mutum bai shi wallahi akwai nakasu akwai tawaya wanda wannan ba zai iya ba ma mutum karatu ba wanda yake lahiyayye da kai usulubi da salo na fasara da usulubi na fasara da malaman zauri suke da shi wanda kwarewa ce da gwanancewa cikin karatu yake sawa wannan to wanda karatu gaban sa shi yake samun wannan kuma in ka zo zaka yi karatu wajen wanda yake karatu a wajen wannan malamai to zai kasance kana da salo da usulubi yadda za a fassara abin nan da nan a maka fassara a takaita ma abin a daidaita maka shi yadda cikin gaugawa ka fahimci abin amma wanda ba wannan bane wannan sai dai ta dogon bayani yayi ta dogon sharhi wanda wani gurin aka je shi ma bai gane abin da ake nihi ba wannan duka ina zaburar da kanmu akan cewa mu tsaya mu meka kanmu mi karatu gaban malamai kada ya zamana wannan tawasul din na ijtimai galibi abinda ya ragwantar da dalibai wannan sauraron malamai sunna TV ne a cikin wazabi ne ana aiko darussa a cikin kajiwa azin malam wani kawai sai kaga cewa wannan kadai kamar ya ishe ka ya sa ka kasan komi wanda wannan ku hakikanin magana ba karatu bane ba wannan shi ya ragwantar da mutane kawai dalibi gani yake ni da ina da su malam wani ma ana saurara su ina da su wannan ku duka ba karatu bane ba to nake da niyyar yin sharhin wannan littafi yanzu baiti guda 7 da muka yi muqaddima guda 2 da harful alif na yi musu sharhi wanda insha Allah zan aika ko muna barar addu'a wajen ƴan uwa Allah madaukin sarki ya bamu dama dan dama ce duka ya bamu dama da ikon ci gaba da yin haka duk baituka biyar da zan yi ya kasance in yi sharhin su in aika ma ƴan uwa kuma wannan sai ya kasance mu ma wasa'awa ne da yalwantawa kuma Allah ya bamu ladan ya arzuta mu da ikhlasi to yanzu wannan 7 kin da muka yi nayi musu sharhi to sharhin wannan da nayi ina kawo baiti kuma na kawo shi da wannan kular da launi baiti gashi nan gurin mutun zai ganshi lugatul hay a kalkashin kowanne baiti in kawo lugatul bait da ma'anar bait lugatul bait da ma'anar bait kalmomin da ke cikin baiti da suke buƙatar sharhi in yi sharhin su da kuma kawo shawahid da amsala a gurin da ya dace, gurin da bukata ta kama na Qur'ani da na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saboda abin da yasa ake wannan karatu da ma ya taimaka maka akan fahimtar Qur'ani da hadisi da kuma iya larabci kyakkyawa. To duk lokacin da ya zamana aka kawo maka shawahid na Qur'ani na hadisi, to zaga abu kyarare ya huto abu ya huto hili, kuma ya taimaka maka sanin ita wannan kalma ta Qur'ani da aka yi misali da ita, kyarare abin ya huto hili. Ya takaice dai a nan gurin harko al-Imam yana cewa kitabun fihi ash'arun tujalli anil qalbil mughaffal kulli rayin, kitabun haza kitabun wannan littahi ne, fihi ash'arun cikin shi akwai waƙe-waƙe, waƙe jam'i ne na shi'ir, shi'ir guda ɗaya, ash'ar kuma jam'in shi shi waƙe-waƙe. Tujalli kulli rayin zai yayi kowane tsatsa, anil qalbil mughaffal ga zuciya wadda take rabkananna. To nan sai nace lugatul bait, yare na baitin. Tujalli shine ai takashifu, shine yayewa. Wa misluhu fil qur'ani qaulullahi ta'ala, irin shi a cikin qur'ani wannan kalmar Allah yana cewa falam ma tajalla rabbuhu lil jabali, a wajen magana Annabi Musa cikin suratul arab, tajalla ai da yayaye lokacin da Allah ya yayi. Wa minhu qauluhu ta'ala, fadar Allah kuma yake cewa wannan har iza jallaha, jallaha shi ma yayewa, duk da shi wannan wasu sun ce adaa. Rayin, rayin a kalama ta biyu da muka kawo, rayin, rayin shine ai asada'u, asada'u da sadu da dalun da alif, wannan abin da yake nuna tsatsa, kuma an ce tsatsa da larabci wanda yake na kusa, wanda aka hisani shine asada'u, tsatsa kenan rayin, ita ce tsatsa. Wa huwa aibun, nan kuma sai nace huwa aibun yusibul hadid idza akhadha waqtan tawilan fil ard, wata aibu, wani aibu ne dake samun ƙarhi lokacin da ya dau dogon lokaci a cikin ƙasa. Wa misluhu, irin wannan kalma fil qur'ani, cikin qur'ani qaulullahi ta'ala, fadar Allah yace ke cewa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubuna, kalla ba haka bane, ma kanu yaksubuna, abinda suka kasance suna aikatawa, rana ala qulubihim, shi yayi tsatsa akan zukatansu. Kuma duka wannan aya in na kawo ayar da gurin da yake mahallu shahid ne, ina sa shi da launi ja, tajalla ga hicen na sa shi da launi ja, jallaha da launi ja, rainu nan da ke rainu muke bukata, rana gashi na sa shi da launi ja, yadda zai huddo mana mahallu shahid a cikin gurin. Yanan nan gurin ma kanu yaf'aluna shi ne fa'ili, ma kanu yaf'aluna, abinda suka kasance suna aikata, rana ala qulubihim, shi yayi tsatsa akan zukatansu. Ma'anal bait, ma'anar baitin yani abinda yake nihi malam, anna hazal lazi uqaddimuhu ilayka ayyuhal qari, ai wannan abinda zan gabatar maka kai mai karatu, kitabun fihi ash'arun littahi, ne wanda akwai waƙe cikin shi, takshifu laka ma fi qalbika min al-marad, wanda zai yayi maka abinda ke cikin zuciyarka na cuta, allazi yusibu qalbul ghafil, wadda cutar da ke samun zuciyar rabkananne, anil wa'z ga wa'zi wa zikr da tuna Allah. Wa zalika, abinda yasa wannan kuma, li'annahu kitabun istamala abiyatan fi zuhud, dan littahi ne wanda ya tattaro waƙe-waƙe a cikin zuhud gudun duniya. Baiti na biyu sai yake cewa yuwali qaulaha nasakan wa wa'azan wa tazkiran Ali ibn al-Husaini, yace Ali ibn al-Husaini, Ali ibn al-Husaini, Ali dan Husaini, yuwali qaulaha shike jibintar fadar wannan magana, nasakan a tsare, wa wa'azan da wa'azi, wa tazkiran kuma da fadakarwa. Lugatul bait, yaran da ke cikin baitin. Yuwali, da yace yuwali ayya tawalla na zama, ha shine zai jibinci tsara wannan waƙen. Wa yuqalu, ana cewa fulanun wali amur kaza, wani shine waliyin lamari kaza, waliyu amur kaza shine waliyin lamari kaza, ai alqa'imu alai, shike tsaye akan wannan abun. Ana cewa waliya yali wilayatan, wali wilaya, abinda ake cewa wilaya shine tawallil amur, mutun ya jibinci lamari. Wa minhu qawluhu, daga ciki akwai fadar Allah, wa malikum min dunillahi min waliyyin wala nasir, waliyyin mai tsayuwa akan lamarinku, shine kalmar wali yana da yawa a cikin Qur'ani. Haka Allah yake cewa zalika bi anna Allah maulal ladzina amanu, maula, maula yuwali shine dai kalmar ce, ni'mal maula wa ni'man nasir cikin suratul anfal, al maula wallahu waliyyul mu'minin, waliyyu yuwali kenan shine cikin suratul Ali Imran. Yace wa ghairu zalika fil qur'ani kaseeru, banda wannan kalma tana da yawa cikin qur'ani irinta. Wa qaulun nabi, fadar annabi ko sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi, yace fa in tashajaru, macen da aka kulla arme aka samu rikici tsakaninta da miji kan cewa sadaki kaza ne ko kaza ne, to sai annabi yace fa in tashajaru, idan sun yi rikici sun yi jayayya, fa sulṭānu waliyyu man lā waliyyu lahu, sarki shine mai tsayuwa da lamarin wanda bai yadda mai tsayuwa da lamarin shi kenan waliyu gashi nan da kular shine mahallu shahri wanda Abu Dauda da Tirmidhi suka rawaito hadisin kalma ta biyu da yace nasakan ai shine na zaman shine waqi a ce an jera abu an jeran tashi wa nasqa shay'in nasqan aina zamahu in an ce nasqa shay'un nasqan ai shine na zamahu li anna nasqa huwa ma kana ala nizamin wahid dan in an ce kaza nasqan ne ana nahi shine abin da ya kasance akan tsari guda daya ya tahi akan tsari guda daya babu shan bambam min kulli shay'in na kowane abu wannan shine ma'anar nasqan ja alqaumu nasqan ai sun taho ajere ma'anar bait ma'anar baiti yani annal ladzi yatawalla nazmu hadhihi al-abyat ai wanda zai jibinci tsara wannan baitittuka lil wa'azi dan wa'azi wa tazkirar hadakarwa huwa ali ibn al-husaini shine ali ibn al-husaini wa gari talafa ulama'una malaman musun yi sabani man huwa ali ibn al-husaini haza cewa waye ali ibn al-husaini kinna fa qala ba'dhum wasun suka ce huwa ali ibn al-husaini shine ali ibn al-husaini al-ma'ruf bi zainul abidin wanda aka yi sani da zainul abidin sibdu ali ibn abi talib jikan ali ibn abi talib وهذا هو المنتشر عند مدرسي هذا الكتاب في الحلقات وان شي يواصو شي شهره او جن malaman dake karanta wannan littafin cikin halka dun malaman mu na halka sun tayi akan cewa Ali ibn al-Husayn jikan annabi sallallahu alaihi wasallam Zainul Abidin shi ake ni wala alla al-hamil ala zalika li'annahu ishtahara bi zuhud ba komai yasa wannan ba dan saboda shi yasa malamai suka dauki hakan saboda shi ya shahara da zuhudu shine ya cikin malamai da shahara da zuhudu wa zahaba ba'dul ulama wasu daga cikin malamai sun ta ila annahu laysa huwa bi zainul abidin cewa ba zainul abidin bane wa inna ma huwa min babu tawafuqul asma kawai suna ne yazo daya kenan ba ali ibn al-husayn bane wancan wanda aka sani zainul abidin kawai suna ne yazo daya yace wa hazar ra'ayul akhir wannan ra'ayi na karshe huwa allazi amilu ilayhi shine wanda nahi karkata gare shi li anna hazihi almanzuma dan ita wannan manzuma wannan waken laukan da lahuda a ce ta ali ibn al-husayn zainul abidin ne ce lashtahara zikruha fi musannafatul ulama da ta shahara ambatanta da ya shahara cikin rubuce-rubucen malamai al-awail tun na harko walisi shahadi da daukan hujja kafa hujja bi abiyati hada baitutukan ta inda al-haja wajen bukata amma wa hasbi dalai daidai dan bincike na dai lam arzalika ban ga wannan ba da iya bincike na cikin karatun malamai da tattahun malamai magabata da daddu ban ga ba inda wani yake nasaba wannan littafin ko kuma yake ambatar cewa ai Ali ibn al-Husayn ma ya ce kaza shi ko da a ce har nashi ne yadda shi ya shahara yake da daraja da sanuwa cikin malamai an san shi to da manyan malamai cikin littattafan su in suna kawo hujja dan duk wanda ya waƙe-waƙe to malamai wajen istishhadi da kawo hujja suna kawo baitittukan shi kaga suna yawan kawo hujja da baitittukan shi to shi wannan da a ce nashin ne abinda da yake bayyana na hikarkata zuwa gare shi shine cewa wannan suna ne kawai zo dai ba Ali ibn al-Husayn bane Zainul Abidin harful alif harfi da ke fara da alif wanda kafiyar shi tana ƙariya da hamza kenan تبارك يجي تشا تبارك ذو الاولى والكبرياء وتفرد بالجلال وبالبقاء يجي ذو الاولى ما ابوتين دوكا والكبرياء da kasaita tabaraka ya tsarkaka ko kuma albarkokin shi sun yawaita kamar yadda zan magani yace tafarrada ya kadaita biljalali da girma wa bilbaqai da wanzuwa lugatul bait yaran bait dake cikin baitin tabaraka in an ce tabaraka ala wazin tafa'ala min albaraka kalma ce da aka turo ta daga albaraka albaraka wanda koda Hausa albaraka ake cewa larabci ne kenan wazanin tafa'ala ne ga wanda ya san ilimin sarf an kawo baraka ne aka turo shi kuma aka kera shi akan wazanin tafa'ala wa yuqalu ana cewa tabarakallahu ay taqaddasa wa tanazzaha ya tsarkaka wa ta'ala ya daukaka wa ta'azama kuma ya girmama sifatan khasatan billahi sifa ce ta Allah shi kadai la takuni li ghairihi ba ta kasancewa ga wani shi ba wani wanda za a ce ma tabaraka fulan ba a ga yama mutun haka na ko da za a girmama wani wasu ila abul abbas an tambaye abul abbas ga tafsirin hadar cewa ta tabarakallahu yace shine irtafa ya daukaka zajjaj yake cewa tabaraka ay tafa'ala min albaraka daukaka tafa'a wazanin tafa'ala ne daga albarka kazalika yaqulu ahlul lugha haka malaman lugha suke cewa wa qalibun al-anbari ibn al-anbari yake cewa tabarakallahu ay yutabarraku bismihi fi kulli amrin ma'ana shine Allah wanda ake neman albarka da sunan shi cikin kowanne lamari abu lays cikin tafsirin tabaraka yake cewa tamjidun wa ta'zim tamjidi ne da ta'zim haka ke cikin tajul arus al-kibriya da yace al-kibriya wa anan shine ay at-ta'zim at-ta'azzum wa at-takabbur wal-istikbar wa at-ta'azzum duka shine girma da daukaka girma shine ake cewa kasaita malabai da su bambanta in an ce at-takabbur al-kabir ko al-azim ko al-jalil to amma in an zo malaman lugha malaman halka zauri suna da usulubi idan kalma ta zo wadda take ma'anarsa daya da wata al'uwarta to ana sauya ma daya manuha yare da Hausa wanda zai bada ma'ana dai duka daya ce amma an sauya abun dan saboda ka a bashi ma'ana daya yan ce al-kibriya shi a ce kasaita at-ta'azzum kuma a ce girma duk da ma'ana daya ce ibn al-ambari yake ce al-kibriya al-mulku an ce al-kibriya shine mulki kenan mulki yace watakunu lakum al-kibriya fil ard ay mulki ya kasance muku a ban kasa da fir'aun yake ce ma annabi Musa da mabiyan shi haka yake cewa cikin suratul ahqaf walahul kibriya fis samawati wal ard kenan walahul kibriya mulki ya tabbata gare shi in an fasara kuma da kasaita ma duka daya ne haka yazo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma bainal qawmi bain an yunzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya ala wajhi ba abinda ke hana mutane game da su ga Allah a gobe kiyama cikin aljanna sai wannan kin kibriya gwado na kasaita wanda kuma zai yaye shi su ganshi haka cikin hadisul qudsi bukhari yahudu wancan cikin hadisul qudsi wanda abu doda yahudu ke ce al-kibriya uridai duka dai kalmar kibriya muke so mu gani al-kibriya uridai kenan gashi can ya ce ridaul kibriya wa alawji fi jannati adn al-kibriya uridai kasaita da girma yace ridai gwadona ne shine mayahi nan da yake cewa tafarrada shine ma'anar sha'ita ma'anar tafarrada shine tawahhada wasara wahadahu min ghayr musharikin lahu fi zalik ya kadaita ya zama na shi daya babu wani mai tarayya da shi a cikin wannan abin da aka ambata yawa nan gurin ma'anar baiti abinda baitin yake nihi nan gudu nace bada a manzumatu rahimahullah ya fara waken shi Allah mashi rahama bismillahi da sunan Allah tabarrukan bihi dan saboda neman albarka da sunan Allah magabata haka suka saba duk wanda zai fara zai buda da sunan Allah ko bismillahi ko alhamdulillah ko da hamdala da makamantan su fara littahi dan kuma kokoyen qur'ani ya fara da fatiha alhamdulillah wa asbat lillahi azza wa jalla hazihi sifatu wa hiya sifatu al-ulu kuma ya tabbatar ma Allah wannan sifofin dake cikin wannan baiti shine sifa ta al-ulu daukaka in an ce ulu ga Allah ulu mutlaq ulu sifa ulu zat daukaka ta zati da daukaka ta sifa duka ta tabbata ga Allah wal kibriya da kuma kasaita wal jalal da girma wal baqa da wanzuwa fa kullu hazihi sifatu sabitatu lillahi ta'ala dukkan wannan sifofi sun tabbata ga Allah kitaban wa sunnatan al-tahin Allah da sunnar ma'aiki sai baiti na hudu malik ya cewa sawwala mauta bainal khalqi durran fa kullu muraha in lil fana'i yace wa sawwala mauta Allah dai shine wanda ya daidaita mutuwa bainal khaliqi zakani halittun shi durran gabaki dayan su fa kulluhum dukkan su raha'in abun jinginawa ne lil fana'i ga karewa lughatul bait lughata baiti yace sawwa da a cikin baitin da yace sawwa shine huwa min at-taswiya na daidaitawa ne sawa da ake cewa sawa'un ai anna mauta ai ma'ana mutuwa la yatruku ahadan batabarun kowa min al-khaliqi daga cikin halittu idza halla ajaluhu in ajalin mutun ya sauko ala haddin sawa akan daidai ya akhuzul gani tana amsar mawadaci kama ya akhuzul faqir kama yadda tana amsar wanda yake matalauci nan mutuwa yana cewa ya akhuzu dan da Hausa da ta akhuzu kama ta ce to amma mutuwa da ja al-mautu ba a ce ja'atil mautu da larabci mautu namiji ne da Hausa ne muke a matsayin ta kalma ta Hausa mutuwa mace ce amma da larabci duka damiri na namiji zaka ga ana bata dan saboda a matsayin namiji take a yare ya akhuzul gani ba za a ce ta akhuzu ba dan da wanda zai tarjama ta Hausa da so zai yi yaji an ce ta akhuzul gani wal faqir a ya akhuzu da larabci mutuwa namiji ce wa kazal kabiru wa sagir hakanan to shi yasa duk wanda zai kasance zai tarjama wani yare zuwa wani yare dole sai ya gwanince ma kowane yaran in ba wannan ba sai ka rika daukan ka'ida wani yare kana ba ma wani bayan kuma ba hakanan bane kuskure ne wajen tarjama yace wa kazal kabiru wa sagir hakanan babba da karami wal rajulu wal mar'a da mace da namiji wa kazal ba'udu wal fil hakanan saburu bata bar saburu bata bar giwa ba ko girma da babba da mafi karanta har zuwa karshe da shine sawwa ta daidaita tsakanin kowa yadda saburu in yayi batta sassauta mishi haka sarki da shugaban kasa in ajali yayi batta bambancewa nan da yace durran ai shine jami'a min gairi sai sana dukkan gabaki da yake ne ba tare da togacewa ba nan da yace raha'in raha'in kinnan jam'u rahina ne wa huwa ar-rahanu al-ma'ruf fi bab al-fiqh yanci ar-rahan jingina sanannan abu ne a cikin babin fiqh malamai sun san da wannan yace wa zalika li anna ar-rahanu yuraddu wannan dan saboda an kira shi cewa abun jinginawa ne kowa abun jinginawa ne dan saboda shi ta jingina maida ta aki wai yuqalu sai a ce rahantuhu rahantu rahana wa rahantuhu rihanan fa huwa rahinun wa marhun kenan duka wannan ana cewa rahantuhu nayi jingina da shi mun yi mu'amala ta jingina tsakaina da shi masdarin ana cewa rihanan rihanan fa huwa rahin abinda aka bada jingina kuma a ce rahin ko a ce mishi marhun wai yuqalu ana fada cikin jam'in rahan sai a ce rihanan ri a ce rihanun ko kuma waruhunun ko ruhunun dukan shi wannan jami'in shi ne ar-rahanu daya ai a ce jami'in shi a ce ar-ruhun ko a ce ar-rihan ko kuma a ce ruhun ko kuma rahun misalin shi cikin qur'ani farihanun maqbuda farihanun maqbuda cikin suratul baqara wajen bayanin abun nan ayatul dain haka kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin bima kasa kowace rai rahinatun abun jinginawa ce bima kasabat ga abun da ta aikata kenan ga mahallu shahid nan rihan kaga can Allah ya kawo mana shi da abun nan masdar kin shi rihan maqbuda akwai qira'a da ake cewa faruhunum maqbuda faruhunum maqbuda wanda malaman qira'a su suka tabbatar da wannan ce shaza ce ko kuma qira'a ce wadda take mutawatir ma'anal bait ma'anal baiti yace al maqsud bi hazal bait abinda ake nihi da wannan baitin anna Allah ta'ala cewa Allah sawwal maita ya daidaita mutuwa baina jami'il khalq tsakanin dukkan halittu baina jami'i khalqihi tsakanin dukkan halittun shi gabaki daya babu wani bambanci a wajen mutuwa in Allah ya ka yace la tatruku ahadan mutuwa battabarun kowa la yatruku ahadan Allah bai barin kowa lokacin da mutuwa shi ta yi minhum daga cikin bayu gabaki ɗaya duk wanda aka ce lokacin shi yayi to Allah madaukin sarki bai ya barin shi ko kuma mutuwar da ya aiko batta barin shi yace izaja ajalun ajalin shi yazo haza mawjudun fil qur'ani bi kasra wannan kuma yana da yawa cikin qur'ani daga ciki akwai inda Allah yake cewa li kulli ummatin ajal kowace al'umma suna da ajalin su fa iza jaa ajaluhum idan ajalin su yazo la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun ba a saurara musu daidai da sa'a guda kuma haka nan ba a jinkirta musu lokaci muddatun min az-zaman in an ce sa'a a qur'ani ba ana nihin awa ba wanda muka sani sa'a kawai mudda ce ta zamani wadar Allah yake cewa kullu man 'alaiha fan duk abin da ke ban kasa mai karewa ne waye buka wajin rabbika zil jalali wal ikram baiti na biyar ke cewa wa dunyana wa immilna ilaiha wa dunyana duniyan nan ta mu immilna ilaiha koda mun karkata zuwa gare ta wa talabi halmata ujin dadi ya tsawaita a cikin ta ilan kida zuwa karewa dai take lugatul bait yaran baitin immilna milna kalmar milna milal mail ne daga cikin al mail ne wa yuqalu ana cewa mala ilaihi ya karkata gare shi mailan masdar in shi kenan wa mamalan wa mamilan wa matimiyalan wa mailanan wa mailulatan wa mayulatan duka wannan masdar kin shi ne ai adala shine karkacewa karkacewa kenan wannan karkata zuwa ga wani abu mai mala yana da cikin kalmomin da suke da masdar mai yawa kaga nan wajen masdar nawa muka samu mailan da mamalan da mamilan da timiyalan da mailanan da mayulatan gashi wajen master guda shidda yake da wa minhu qawluhu daga ciki akwai fadar Allah fa yamiluna alaikum mailatan wahida su karkata zuwa gare ku karkacewa karkata guda kaga mal yamiluna mailatan sai Allah ya kawo masdar kin mailatan kuma kaida duk kamar yaran da aka ce alqur'ani yana zuwa da mafi fasahar lugha ko mafi kalmar da ta hidace gashi can mun kawo masdar wajen guda shidda a cikin kalmar mala to amma Allah ya ce mai latan bai ce ma milan ba bai ce mai lamba bai ce timiya lamba bai ce mai lunan ba bai ce mai lulatan ba mai lulatan ba me yake nuna mana yake nuna mana mailankin shine mafi fasaha duk da wancan ma daidai ne amma mafi fasaha shine wannan dan kaida qur'ani bai zauwa sai da yare mafi fasaha haka yake cewa cikin hada suratin ne cikin suratin ne sa fala tamilu kullal maili kaga nan ma ya kawo shi da masdarkin al maili fatazaruha kal muallaka haka wa qaulun nabi haka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mata da yake sifanta na karshen zamani ce mumilatun mailatun mumilatun kenan masu kasin karkace kuma suna karkatar da wasu haka nan cikin wanda ya kasance yana da mata ya karkata zuwa ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana lahum ra'atan duk wanda ke da mace bi fa mala ila ahadihima gashi kalman mala ya karkata zuwa ga guda ɗaya su ja ayyumul qiyamati shi quhu mail zai zo ran tashin alkiyama tsagen shi yana a karkace mail a karkace hadisan annabi da qur'ani su suke ba mu lugha karantar su da fahimtar su suke ba mu lugha tabtacci sabtacciya gyararra da kuma fahimtar lugha sanin lugha wadda take lahiyayya gashi nan gurin annabi a cikin hadisin shi ya ga mana kenan in mace ce jama'in su ana ce musu mumilat mumilat mailat in namiji masu karkacewa mumilat masu karkatarwa mailatun su sun karkace karan kansu nan kuma in so mail namiji kenan a ce mail nan gurin kenan wannan yare ne wanda yake lahiyayya wanda qur'ani yake zuwa da mafi fasaha yawa nan kuma yake cewa ma'anar bait ma'anar wannan baiti yace yani anna darar duniya abinda yake nihi cewa gidan duniya alfaniya mai karewa wa in kana lil insanu qad mala ilayhi koda ace dan adam ya karkata zuwa gare shi gidan duniya kenan addar wa a'rada an zikrillahi kauda kai zuwa ga zikirin Allah tuna Allah wa ibadatihi da ibadar Allah wa garrahu mata'uha alqalil dan jin dadin duniya dan kadan ya rudar da mutun to alfani mai karewa fahiya satan qadi ita mai karewa ce an karibin anan kusa fala budda babu makawa min al-istidad mutun yayi shiri ma ya ci ba da mutu ga abin da zai zo bayan mutuwa Allah arzuta mu na shidda baiti na shidda yace ala innar rukuna ala gururin ila daril fana'i min al-anai yace ala ku saurara innar rukuna lalle ita karkata ala gururin akan rudi akan rudi ruduwa ila daril fana'i zuwa ga gidan karewa min al-anai yana daga cikin wahala ka karkata zuwa ga duniyar da ta kasance karewa take sai lughatul bait yaran dake cikin baitin nan gurin da yake cewa ar-rukunu ar-rukunu ya zo cikin baitin ar-rukunu shine karkata to abin da yake ni ana cewa rakana ilahi yarkanu rukunan ala wazni alima ya alamu daidai wazani ɗaya suke malaman sarf suna maida kalma zuwa ga al'uwa ta wazaninta da yahi kusa alima ya alamu wannan kowa ya san shi to haka nan shi ma rakana yarkanu haka yake yarkunu rakana yarkunu rukunan wa rakana ila shay in an ce mutun rakana ila shay ay mala ilahi ma asukun ka karkata zuwa ga abu kuma bayan ka nutsu da shi ka karkata har ka samu nutsuwa akan abun shi ake ce ma rakana shine Allah madaukin sarki a cikin suratu hud yake cewa wala tarkanu ila allazina zalamu fatamasakum annar haka Allah madaukin sarki kada ku karkata zuwa ga wanda suka zalunci kansu da aikata sabo da kahurci sai wuta ta shahe ku haka a suratul isra'i Allah yake cewa la karkita tarkanu ilayhim shay'an qalila ka kusanta ka karkata zuwa gare su dan kadan wanda wannan tana buƙatar tafsiri inda tafsirin tana buƙatar kar wani ya dauke cewa annabi ya buƙaci karkata zuwa ga kahurai sharhin ta da tafsirin ta cikin karatun tafsiri ake yin shi shi yasa wa qala sahibur risala mai littahir risala yake faɗa cikin sha'anul mukhatib al-mukhatib lil mar'a wanda ke neman auren mace yake cewa idza rakana wa taqaraba wala yasumu ala wala yakhdubu ala khidbati akhihi wala yasumu ala sawmi akhihi in ban man talafazir risala ba sai yace wazalika idza rakana wa taqaraba ba a neman armi bisa kan neman arman wani sai yace idza rakana wannan kuma idan sun karkata idza rakana sun karkata kenan mahallu shari'in ma maganar mai risala shine rakana sun karkata wata ƙara ba kuma sun kusanta kenan wannan gashi ma'ana ta huto kirara sai al'ana al'ana lugha al'ana dai hada cikin kalmar cikin wannan baiti shine ay at-ta'ab shine wahala wahala wa aniya ana cewa aniya bil kasri da wasali kasa ay ana an wahala wata'anna, ana cewa ta'anna kuma, na shine nasiba wata'iba, ya wahala. Abdurrahman ibn Sa'id yake cewa akwai baiti irin wannan, Sa'id ibn Abdurrahman yake cewa ara dunya ma'ishataha ana'an fatukhdi'una wa iyyaha nalisu, ara dunya ina ganin duniya ma'ishataha rayuwarta ana'an wahala ce, fatukhdi'una sai kubuce mana, hey kauce mata muke yi, muna nema muna rasawa. Yace wa iyyaha nalisu, kuma gare ta han muke ta yin wannan hoshi, alis shine hoshi. Ma'anar bait, ma'anar baitin wannan ai annal ma'ila ila duniya, ai mai karkata zuwa ga duniya, ala gururin akan rudi, fa huwa da'iman to adawwami fi ta'ab, yana cikin wahala, wannan nasibu da wahala dai, li'annaha darul fana, idan gida ne na karewa, lalbaka ba gidan wanzuwa ba. Wa qad qala ta'ala, haqiqa Allah yana faɗa mana cewa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nashiruhu yawmal qiyamati a'ma, duk wanda ya kauda kai game da ibada ta, to yana da rayuwa mai kunci. Malamai sun fasara rayuwa mai kunci a nan gidan duniya hujja, dan saboda an ce wani hashirhu yawmal qiyamati, amma yake nuna ma'isha dandankan ba ita bace ba, ba a kiyama bane ba, tunda bayan ta aka ce kuma kiyama mu tada shi cikin kaza. Wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man kanat dunya hamma hu, wanda duniya ta kasance ita ce abin neman shi, farraqallahu alaihi amrahu, Allah zai rarraba mishi lamurin shi, ta cira mishi hankalin shi, babu kwanciyar hankali. Yace waje ala faqarahu baina aini, ya sa mishi talaucin shi gaban idan shi, ga dukiya nan, ga komai yana da na alatu, amma talauci zai yana nan tare da shi, dan talauci bai da zuciya, wadata ta zuciya. Walam yati min ad-dunya, ba abinda zai zo mishi na duniya, illa ma kutiba lahu, sai abinda Allah ya kadarta mishi. Sai yace aka san haka kuma, man kanat al-akhiratu, duk wanda lahira ta kasance niyyatahu, ita ce niyyar shi, jama'a Allahu lahu amrahu, Allah sai tattara mishi lamurran shi, ka ganshi hankalin shi kwance, yana cikin nutsuwa koda bai yi da komai. Waje al-ginahu fi qalbihi, Allah ya sanya wadata shi a cikin zuciyar shi. Shi kwa dama annabi ya ce mana al-gina gina nafsu, wadata ita ce wadata zuci. Yace wa ta to duniya, duniya za ta zo mishi wahiyar ragimatin koda ta ki taso. Rawahu Abu Daud, Abu Daud ya rawaito wannan hadisin. Sai baiti na bakwai na ƙarshe yace faqadinu hasari uzani anha wa in kana al-harisa ala sawai. Faqadinu ha, me zaman gida, me zama zamanan duniya, sari uzani anha, me gaugawa tahiya ne ya barta. Azani shine tahiya, an ce ana cewa maraita tahiya. Yace wa in kana al-harisa ala sawai, koda me kwadayi ne akan zama, zamanan dindindin na dawwama. Lughatul bait, lugata cikin baitin. Faqadinu ha, da yace qadinu ha, an ciro kalman ne daga qadana, qudunan ai aqama, sai zama. Fa huwa qadinun, ana cewa mutun akan wazanin fa'il, a ce qadinun mai zama kin shi karan kanshi. Wa qadinatun, ummace ce a ce mata qadinatun, mai zama. Wa qadinun, ko a ce qadin. Wa jam'uhu, jam'in shi kuma masu zama da yawa, sai a ce quddanun, daga cikin shi akwai ana cewa aliyaqadiyin, ambatana alayhi shajaratan min yaqadiyin, in huddo mishi to ita ce yaqadiyin, an ce masa yaqadiyin, ita ma daga qadan ne aka ciro, dan sabali annahu la saqalahu, dan batta da wannan kwabri da zata meke ta tashi, ice ne wanda yake mishin huduwa, kamar su guna, kamar su wanda dai ba tashi ba suke su meke, su yi ice, su yi wannan karan ice su meke. To aka kira shi da yaqadiyin, dan saboda zamane yake guri ɗaya bai tashi ya meke. Haka nan fa huwa kalqa'im fi makan, kawai yana guri ɗaya. Wa kazal qudniya, haka ake cewa mabungura ƙasa, masu yaran fiqh sun san da wannan litattafai, ana cewa al-qudniya, mabungura ƙasa, wanda a ƙasa suke basu tashi su meke. Kaga shi ma daga kalmar qadana ne aka ciro kalmar asalin ta, wallahu a'lam. Azza'an nan gurin kuma, azza'an shine cewa za'ana, an ciro shi ne daga za'ana, za'anan ai sara, ala wazni mana'a, mana'an wazanin shi ɗaya da kalmar mana'a, mana'an. Za'ana shine sara ya tahi. Wa jam'uhu, jam'in shi shine zu'un, zu'un wa zu'unun, kenan da yiwa ainun darmi ko kuma rufa. Wa za'a'in wa az'an, duka jam'in shi ne, yana da jam'i da yawa. Wa yuqalu, ana cewa lil mar'a, ga mace za'ina, ana ce mata za'ina ma damat fil haudaj, matuƙa tana cikin darbuka, in tana cikin darbuka ana ce ma mace za'ina, sai in tana cikin runhwan nan ta tanti da ake dora saman raƙumi. Wa minhu qawluhu, daga cikin wadar Allah madaukin sarki, cikin hadisi, cikin qur'ani, cikin suratul nahl, yake cewa tastakhifuna ha yawma za'anikum wa yawma iqamatikum, yawma za'anikum, ranar tahiyyakum, tahiyya. Wa fil hadisi, yazo cikin hadisi daga Abi Razin al-Uqayli, annahu za'a cewa shi atan nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ma akin Allah inna abi shaykhun kabir baba na tsoho ne sosai la yastadiul haji bai iya yin haji walal umara hakanan umara walal za'anu hakanan bai iya tahiyya kun ga azza'anu kalmar tazo duka mahallu shahir ne ina samu shi jan abun nan yace annabi yace mishi hujja ana abika wa tamir kama babanka haji kamar shi umara hadisin abu dauda ya rawaito shi kalma ta gaba ita ce kalmar ƙarshe as-sawa as-sawa shine ai ani ai al-iqama ana nihin zama wasawa al-makana ana cewa mutun ya zamana guri wasawa bihi ko kuma a ce sawa bil makani yaswi sawa an kenan ana cewa fulanun sawa bil basara ko fulanun sawa al-basara yayi ta'addi da ba'un ko a shahita duka ɗaya ne a larabci ko a ce yaswi sawa'an yaswi fi'ili mudari'i sawa'an kuma masdarin wasuwiyan shi ma masdarin ne ko sawa'an ko suwiyan biddammi kamada yamdi kaman mada yamdi ne sai a ce mada'an ko mudiyan duka yana fada wasawa'an a ce as-sawa'u shine al-iqamatu ma al-istiqrar mutun ya zauni guri kuma har ya nutsu a gurin ya zauni guri zama na gaske har ya nutsu a gurin har ya jima ومن ذلك انا daga cikin hadar o daga cikin wannan Allah yake cewa ma kunta sawiyan fi ahli madyana ba kasance ba ai sawiyan qa'iman kana zamne a cikin madyana haka Allah a cikin suratul rum yake cewa alaysa fi jahannama maswal lil kafirin maswan maswa shine gurin zama maswa as-sawa'u zama maswa gurin zama haka a cikin fusilati yake cewa in yasbiru fannaru maswallahum in yasbiru fannaru maswan maswan shine mahallu shahid wa amsaluhu fil qur'an kaseer irin wannan kalmar as-sawa al-maswa a cikin qur'an yana da yawa ma'anal bait ma'ana ta baiti abinda baitin ya kumsa na ma'ana ya'ani abinda yake ne annal insana cewa shi dan adam laukana harisan alal iqama wal istiqrar koda a ce yana da kwadayin zama da tabbata fi hazihi dunya a cikin wannan dunya fala budda babu makawa min yawmin yasiru ila al-mauti akwai ranar da zai tahi zuwa ga mutuwa sha'a au abaya su ko yaqi wa qala al-imam shafi'i rahimahullah al-imam shafi'i Allah mushi rahama yake cewa faman asha alfan wa alfaini fala budda min yawmin yasiru ila al-qabri duk wanda ya rayu shekara dubu da dubu biyu ma to babu makawa wata ran sai kaga an tahi kabari da shi dubu biyun nan ta kare dubun nan ta kare haka ne kuma lokacin annabi nuhu an kasance al'ummomi suna yin shekara mutun dai sai shekara dubu wani sai shekara sama da dubu aka zo aka rage ake masu kaza ake masu 500 ake masu gasu mu haka zo masu 60 masu 70 kaga ai abun bai kai ya kawo ba mutun yin rudu da duniya ma aikin banza yayi Allah madaukin sarki ya taimake mu to wannan shine sharhin da nake neman Allah madaukin sarki da addu'ar ƴan uwa Allah ya sa wannan tsarin in samu damar ci gaba da shi ta yadda duk darasin da zan yi ina aika shi kuma in aika PDF na wannan sharhin ta yadda mutum zai iya bibiya sharhin ya samu jari mai yawa a cikin wannan littafi mai albarka kitabu zuhur Allah madaukin sarki ya karba mana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh